Exclusionary from KDS Records.
It's Shambi on the beat. This is serious.
Lil Joe, homie. Ungane, the icons. KDS Records.
Ungane,
Ungane. Assalamu alaikum ga nan zo in fara amma bai ba to inda Ali zan yankara ga san sare in tare da shegen da ya gagara. We better taking the city. This nigga saying you pity. Don't know what we doing. Let's get it out. We going. Ga bani banda matsala fa bana son wahala. To ashe kun gane ai. To ramin munna ne ai. In ka gane sun ture ai. Manyan gayun sun ture ai. Abun nufi duk sun tsare ai. Ban son raini kun gane ai. Nace kun gane ai. Wannan makin da street nace
kun gane.
Yaro mai kyan mace
Ungane
ai wannan mutum da street nace
Ungane
ai yaro mai kyan mace
Ungane ai
nace
Ungane ai
kai nace
Ungane
ai wannan mutum da street nace
Ungane ai Ungane ai
ai
Ungane ai
ai
Ungane ai
ai
Ungane ai
ai
Ungane ai
ai
Ungane ai
ai
Ungane ai
ai
Ungane ai
Exclusionary from KDSRecords.com.
So ko ka dan mu gana ku bi ne zamu je mu san mu shana ubangiji ka turo mini dan amana you the fun muna fuci kawai zalla to wallahi na riga ka kiran Allah ga abun mamaki nan ku zo ku kalla naira suke nema aina bas dala ni da ka ai babu hadi kai yalla inda baka gane ba in canza kala cewa yan adawa ni da bani kula ko mi taurin kanka ka guji mu kalla nace
Ungane
wannan makin da street nace
Ungane
yaro mai kyan mace
Ungane
wannan makin da street nace
Ungane
yaro mai kyan mace
Ungane
ai nace
Ungane
ai kai nace
Ungane
wannan makin da street nace
Ungane ai
Ungane
ai
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 Ungane ai
ai
Ungane ai
ya Shambi nace ka gane ai
Ungane ai
ya KDS kai fa
Ungane ai
ai sina kamar atan bai gane ka gane ai
Ungane ai
ya amma sa kuma fa na san shi ma gane ana tare ai
Mix and Master by KDS